Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Sa'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 19 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, kasar Ukraine ta ce an cimma wata yarjejeniya ta wucin gadi da kasar Russia ta amincewa a kwashe farar hula daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar China Shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan 4 daga tsatsorar dokar nan ta kullun COVID-19. Sannan yau wani alkalin Burtaniya ya amince da bukatar tafiyar mai kormato Julian Assange zuwa Amurka a hukumance don ya fuskanci tuhume-tuhumen da ƙin asiri.
Tokanin labaran duniyar kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun caske ministan watsa labaran kasar Muhammadu Zada saboda zargin sa da rubda ciki akan dubban miliyoyin sefa.
Wanda ya lahi ya kamata ya je gaban kotu ko mu matsayin shi a cikin kasa dan saboda demokrasi ta gadi da ƴan kasa su zama dai.
Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hisaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya, masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran yau din nan Laraba, kasar Ukraine ta ce an cimma wata yarjejeniya ta wucin gadi da kasar Russia ta amincewa a kwashe farar hula daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da Russia ta sake buƙatar sojojin Ukraine da ke birnin su miƙa wuya. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Arina Verestchuk ta ce yarjejeniyar ta samar da wani ɗan lawali na jinƙai za ta sa mata, yara da tsofaffi su iya ficewa. Ganin irin sukurkucewar da yanayin jinƙai ya yi a birnin na Mariupol, wannan shi ne abin da za mu mayar da hankali a kai, a cewar Verestchuk a wani bayanin da ta saka a Facebook. Rasha dai ta bayar da wa'adin yau Laraba a matsayin ranar da mayakan Ukraine za su miƙa wuya a birnin na Mariupol, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin wa'adoji da Ukraine ta yi watsi da su. Kafin nan wani wa'adi ya cika ranar Talata, inda kasar Russia ta ce babu wasu sojojin Ukraine da suka amince da tayin na miƙa wuya don a ƙyale su ba tare da wani lahani ba. Hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar China Shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan 4 daga tsatsorar dokar nan ta kullun COVID-19 a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin da birnin ke yi na sake farfaɗo da harkokin tattalin arzikinsa. Jami'ai sun ba da rahoton ƙarin mace-mace 7 sanadiyar COVID-19 a yau ɗinnan Laraba, wanda ya sa adadin mutanen da suka mutu tun bayan ɓarkewar cutar na baya-bayan nan ya kai 70. Ko da yake jami'an lafiya na ƙasa da ƙasa na shakkar wannan adadin, shi ma birni na biyu a girma a China ya ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar ta COVID-19 sama da 18,000 a yau ɗinnan Laraba. An baiwa mazauna Shanghai miliyan 26 umarnin zama a gida tun a farkon watan Afrilu saboda saurin yaɗo da COVID-19 ɗin ke yi. Yau Laraba, wani alkalin Burtaniya ya amince da buƙatar tasakiyar Julian Assange zuwa Amurka a hukumance don ya fuskanci tuhume-tuhumen leƙen asiri. Yanzu maganar za ta je gaban ministan cikin gidan Burtaniya wanda zai yanke shawara, ko da yake har yanzu Assange, wanda ya kafa ƙungiyar kwarmato ta WikiLeaks, yana da damar ɗaukaka ƙara.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Hukumomi a Niger sun cafke ministan watsa labaran ƙasar Muhammadu Zada saboda zarginsa da rubda ciki akan dubban miliyoyin sefa a zamanin da yake riƙe da muhimmin babban mukamin babban daraktan kamfanin dillancin ma'adanai Sopamin. Tuni mataki ya fara haifar da muhawara tsakanin jama'a. Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Muhammadu Zada wanda ya shafe daransa na farko a gidan yarin kwallo dake a tazarar kilomita 30 da birnin Yamai ya shafe awoyi yana amsa tambayoyin alkali mai bincike a jiya Talata dangane da wasu kudade miliyan 300 na sefa da ake zargin ya batar a lokacin da yake rike da mukamin babban daraktan kamfanin dillancin ma'adanan karkashin kasa wato Sofamin mallakar gwamnati matakin da shugaban kungiyar yaki da cin hanci Transparency International Reshen Niger Malamin Manwada ke dauka a matsayin babban ci gaba a wannan fanni
duk wanda ya lahi ya kamata ya je gaban kotu ko mu matsayin shi a cikin kasa dan saboda demokrasi ta gadi da ƴan kasa su zama dai ƴan kasa dai suke babu wanda ya yi wani kinan shugaban kasa in yau ya mai da niyya ga hukumar cin hanci da rashawa har ya sa minista ɗin shi dake aiki yanzu ya tafi gaban koti muna tsammanin kowa ma yanzu yana kama shi kin shi
shi ma mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fararen kula na FSCN Abdulhaji Idi ya yaba da abin da ya kira babban hoɓɓasa a farautar mahandama dukiyar kasa
tsarin mulkin ne yace ba a taba kudin kasa le bien public sans sacré yana da kyau mu jinjina ma shugaban kasar mu kara mai karfin guyuwa mu jinjina ma shari'a mu kara musu karfin guyuwa dan abinda ake cewa next level za a je tunda aka mai haka
to sai dai dukkan waɗannan malamai sun yi amanna akan bukatar daukan matakan kaucewa tarnakin da aka saba fuskanta a can baya a yayin bayyanar makamantan wannan badakala
bai kamata a ce ba siyasa ta shiga a ciki a'a dan kasa ne kuma matsayin shi in yana cikin bai iko in cikin adawa yake in kuma wadan baron mu ne in da yayi ma kasa lahi ya kamata a kai shi gaban koti a yi mishi shari'a in yana da lahi zai sani in ba da lahi kuma zai sani
kamar yadda shi yanzu yake gaban shari'a Zada zai bada bayani su ma jami'ai na gwamnati wanda suke da hannu a haraka ta MDN su wasu suna da kariya to yana da kyau ita ma nan shari'a ta nema daga musu kariya gwamnati ya tura abun majalisa kuma ita majalisa ta ma kanta adalci ta ma ƴan ƙasa adalci su je gaban shari'a
a bare ne rikici ya barke a tsakanin babban daraktan kamfanin Sofamin Muhammadu Zada da shugaban bankin talakawa Tanadi SA bayan da yace yayi ajiyar miliyan 300 na sefa da sunan kamfanin na dillancin ma'adanai yayin da shugaban bankin yace sam bai ga takardun ajiyar waɗannan kuɗaɗe ba mafarin kaddamar da binciken da a watannin baya ya janyo kulle shugaban Tanadi a kurkuku to sai gashi kuma matakin zurfafa bincike ya rutsa da Muhammadu Zada mai rike da mukamin ministan watsa labarai a gwamnatin kawancen da yake wakiltar jam'iyyar NPR jamhuriya to kome madigar jam'iyyu masu mulki ke cewa Alhaji Asmana Muhammadu shine kakakin PNDS tarayya
duk wani mutum da ya handami dukiyar kasa za su shiga kahon dodai da shugaban kasa Muhammadu saboda haka babu zancen wani ko wani zancen kasa ne ake dan abun ya shahi dan tarayya tabbas dan tarayya zai ta kaso in ya shahi wanda ba dan tarayya ba ko wane ne zai ta kaso shugaban kasa waɗanda suka yi adawa da shi ayyau su ne suka zo suka sanda kai suka tabbatar da mutunan gaskiya ne
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hanifa wata rigima tsakanin gwamnatin jihar Florida Ron DeSantis da katafaren kamfanin nan na nishadantarwa Disney kan wata dokar da ake wa lakabi da karka ambaci luwadi ta dada faskara daga jiya Talata. Gwamnatin DeSantis ya fitar da wata takardar shela wadda ta amince dan majalisar dokokin jihar su iya yin wani kudirin doka na soke alfarma ta musamman wadda ta baiwa kamfanin damar tafi da harkokinsa da kansa a matsayin Walt Disney World. A yayin wani zaman majalisa na musamman na yin nazari kan wani sabon shiri na inganta gundumomi a Florida jam'iyyar Republican ta su gwamnati ne ke da tasiri kan kudirin jihar ta kirkiro tanajin da ake kira Reedy Creek Improvement District a shekara ta 1967 wanda ya baiwa Disney damar bunkasa da kuma gudanar da harkokinsa a fadin hekta 11,000 a yankin tsakiyar Florida wanda ke kunshi da Disney World da kuma wani gandun shakatawa da ke ganga da shi gundumar ta musamman kan karbi haraji daga kamfanin na Disney don samar da kudaden tafi da hidimomi da ake bukata irin su hukumar kashe gobara kwashe bola da dai sauransu.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Jama'a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bayan da gwamnatin jihar ta bada umarnin rufe wata makarantar sakandare da ake zargin an ci zarafin wata ɗaliba. Wannan mataki da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na rufe makarantar sakandare mai suna Chrisland ya biyo bayan zargin da wata mahaifiya ta yi ne cewar wasu dalibai sun yi wa yar tafiyade a lokacin ziyarar da aka kai daliban makarantar birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa. Ga rahoton baban gida Jibrin daga Lagos.
Please, I am begging Nigerians to help me. Help me because Chrisland was trying to hide this issue. Chrisland was trying and my daughter was going psychologically, you know, insane. Please, I need help as a mother. I am begging fellow Nigerians to help me. Please, that is my cry. Please.
Wannan mataki da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na rufe makarantar sakandare Chrisland ya biyo bayan zargin da wata uwa ta yi ne cewa wasu dalibai sun yi wa yar tafiyade a lokacin ziyarar da aka kai daliban makarantar birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa. Sarwar da gwamnatin jihar Lagos ta fitar ta ce yanzu haka gwamnati tare da haɗin kan wasu ma'aikatu ciki har da na ilimi da matasa da yaki da cin zarafin mata da yara da marindar 'yan sandan jihar sun fara gudanar da bincike a kan lamarin. Haka kuma gwamnati ta bayyana cewa za ta yi iyayenta na ba da taimakon binciken lafiya da kwakwalwar yarinya domin ganin wani lamari bai shafe ta ba. Yanzu dai gwamnatin jihar Lagos ta ba da umarnin rufe wannan makaranta ba tare da bata wani lokaci ba har sai an kammala bincike. Ita ma a bangaren ta rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta nan kakakinta a wata sanarwa da ya fitar. Superintendent 'yan sanda Benjamin Hundaye ya ce rundunar 'yan sandan na gudanar da bincike tare da nazarin faifan bidiyon da aka yada na wannan yarinya a lokacin da lamarin ya faru. Wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana takaicinsu game da abin da ya faru tare da kira ga iyaye su saka ido akan 'ya'yansu domin magance wannan matsala ta cin zarafin ƙananan yara.
Wato wannan al'amari abin da ya faru yana da tsaga hankali ba na wasa ba. Baya misaltuwa yanda hankalin iyaye musamman mu mazauna nan Lagos yanda hankali ya tashi da ganin wannan labari. Kusan yanzu babu ma inda za a yi tunanin cewa ka dauki yarka ka kai ta makaranta hankalinka a kwance kenan. Tunda kafin ka kai yarka makaranta kusan sai ka lura ka yi la'akari da yanayin makarantar nan. Shin makarantar nan yaya yake za su iya tsare da mutuncin yarka ko danka?
Wata uwa da yarta ke halarta wannan makaranta ne dai ta yi amfani da kafar sadarwar intanet wajen bayyana matsalar da yarta 'yan shekaru 10 ta fuskanta a hannun dalibai 'yan uwanta a lokacin ziyarar da aka kai su a kasar a birnin Dubai. Lamarin da kuma ya jawo cece-kuce ta kafofin sadarwar zamani. Bayan haka kuma makarantar ta dauki mataki na dakatar da wannan yarinya tare da wani dalibi namiji da ake zargin suna da hannu a lamarin. Laifuka masu nasaba da cin zarafin ƙananan yara ko fyaɗe dai na dauki ne da hukuncin daurin shekaru 14 a gidan yari a birnin Lagos. Ko da yake kokarin jin ta bakin hukumar makarantar Chrisland ya cutura, amma dai a wakaran farko makarantar ta Chrisland ta fitar da wata sanarwa ta hannun wani jami'in ta mai suna Mr. Akinfadeyi, inda sanarwar ke musanta zargin da dalibar ta yi cewa wasu dalibai maza sun yi mata fyaɗe. Haka kuma makarantar ta musanta zargin da aka yi cewa ta gudanar da gwajin shigan ciki akan ita wannan yarinya ba tare da sanin iyayenta ba. Makarantar dai ta bayyana cewa gwajin da ta gudanar akan wannan yarinya da sauran dalibai na da nasaba ne da gwajin coronavirus ko COVID-19 domin wannan balaguro da kuma dawowa Najeriya. Wannan dai ba shine karon farko da ake samun rahotanni na cin zarafin ƙananan yara ba a birnin Lagos da kuma sauran jihohin Najeriya. Lamarin da kuma ake kira ga hukumomi da su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen lamarin. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba. Nasiru Gareka.
Domin fare wada harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu saki duba lamarin tabarbarewar tsaro ne, musamman ma biyo bayan hari kan jirgin kasa da ya taso daga Abuja yana kan hanyar shiga Kaduna. Harin dai kamar yadda ba za a rasa ji ba daga barayin daji yayi sanadiyar rasa rayuka, jin raunuka da ma sace wasu fasinjoji zuwa can kungurmin daji. Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, dan asalin jihar Katsina, wanda ke cikin jirgin zai shigo shirin, inda shi kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai fashin baki kan hanyoyin samun maslaha.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai ƙwanɓan siya.
Farko ga Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, wanda ya taso daga Abuja bayan wani taro yana ƙoƙarin shiga Kaduna lokacin da aka samu akasin.
Saboda ni duk wanda suke site na ma an kashe su, wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abin, wato duk wanda zai ba ka labari ba kan wanda yake cikin jirgin. Don rike mutu ransom for 1 hour almost 15 minutes or 20 ba rashi ba wani abu makamancin irin wani. Kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya suka fara shooting side by side. Babu zai zaka mamaki kananan yara shekara 18-20 sun sa bindigan nan ya ko'ina jigidan nan sosai suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ne na cost 20 ma a harbi ƙofofin suka yi ƙoƙarin forcing ɗin shiga suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. To akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni, ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta. Wata mata ce
su idan suka zo ƴan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne, wannan yaro ne, wannan ta mace ce, kawai kowa suke harbe kenan.
Ba abin da ya dame su, ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi drilling jirgin, so lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo. Musamman ni akwai yarinyar da na sata bani ruwa lokacin muna kan hanya su da yake just 10 to 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan nan ba one big thing a coach din mu, saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana faduwa a jikin mata, ɗaya matan na miƙewa irin ta tsoro ta ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai. To ni ina ƙoƙarin goyo flow to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama, wato ka san kamar dan tsauni ne haka musu da tsakiya, to su kuma suna gefe da gefe a kwanan. To da jirgin ya drilling sai suka sauko suka yi forcing suka fara zuwa first class, dan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai moving ba suna saukar da su, in mutum ba zai moving ba ku harbe shi.
Na'am, yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Katsina?
Ina Kaduna.
Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna?
Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi na sai ticket dina Edine. To da naga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin, so na zo dawaki inga wani aboki na sai naga to ai haka ne Kubo Skuloza. So sai na tafi Kubuwa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya. Daidai 6:30 muka fara tafiya. So muna tafiya ne har ta zo jere ta yi slow, muka rasa slow da ta yi ba dai alamun fasin za su shiga, sannan kuma ta ci gaba sai take off. So exactly 7:50 muka ji ƙaran kawai, muna jin ƙaran kawai shikenan sai muka ji jirgin ya jirkice ya sauka daga kan track. To kafin ta yi stabilizing a kan bayan ta yi drilling shikenan sai muka ji shooting ɗin, to kowa sai ya rikice, to sai ka ji bindiga ta windo fafafafafaf da muka tsaya ne sai suka zo suka yi checking over jirgi. Saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa, da suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki, sannan suka je akwai taragon da ina jin ko NURTC meeting ne a Abuja don ciyamomi kusan guda 4 na sa'antar da aka tafi da su ko da Katsina da Sokoto da Zamfara ciyamomi na union suka dawo coach ɗinmu. Na ji ina kwance suna cewa su harbi ƙofofin nan by all means ya za su yi su shiga wurin. To wasu suna ta ɗan tsauni, to glass ɗinmu sai suka fara firing kawai, wurin firing ɗin ne suka fi samu wasu. To sai suka zaga suka koma 17 shi yake daga 17 suka shiga, ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kullena ina jin daya yana cewa Musa ni na ji kana yace wannan ke bata mana lokaci shi yasa na haɗe shi
da kata nan Haji Shu'aibu yanzu zamu ga yace talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir dan fashin baki
in ka bi jirgin sama da jirgin kasa da hankalinka yana kwance ko kai ne arziki ne ko kai kana mulki amma talaka da yake bin hanya to shi hankalinsa na tashe kuma daman dai rai yana hannun Allah amma dai hankalinsa yana tashe rai ya hannun Allah ya Allah za a kai ya Allah ba za a kai ba kaga tun farko kenan kamar an bambanta talaka da mai kuɗi ya tafi lafiya talaka kuma an bar shi da halinsa shi da talaucinsa to kaga tun farko ba shin fada gaskiya ba kamata yayi a ce yadda mai kuɗi zai hau jirgin ƙasa ya tafi lafiya to haka talaka ma da bai da halin ya hau jirgin ƙasa koko da zai hau bus na bin hanya bin titi ya kamata a ce anan ma an kafa matakan tsaro da za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu to amma yanzu abin da ke faruwa kaga ƴan ta'addanci sun tabbatar ma kowa cewa to fa raifa da na talaka da na mai kuɗi duk ɗaya ne darajarsu ɗaya ne a wurin Ubangiji saboda haka in za a tashi tsaye sosai a yi yaƙi da wannan ta'addancin ba a yi shi rabi da rabi ba sai ka ga a'a an tasan musu kamar da gaskiya an tasan musu ana samun galaba a kansu sai bayan kwana biyu sai ka ji abin ya lufa sai ka ji sun taso to in ba an zai an yi maganin abin ne bil haƙƙi ba to ba za a kai ƙarshen sa ba da a baya an ce ai jami'an tsaro ba su da kayan aiki ba su da makamai da kuɗin babu an kwashe ba ai abin da ya kamata ba to yanzu ko duk ɗan Najeriya ya tabbata cewa an sayi kayan yaƙi an sayi manya-manyan jirage da sauran na'urori wanda za a yi yaƙi wannan ta'addancin da shi to tunda an sayi kayan aikin yanzu kayan aiki kuma yana ƙasa to ya kamata a ce yanzu dai kan an yi maganin wannan abu so saboda haka in za a yi ayi da gaske ba a yi shi rabi da rabi ba kuma abin da ina ganin yake ƙara ba da ƙaimi ko ba da tasiri ma wannan tashin hankali da ake yi shine gwamnati takan yi bayani akan ta san wanda suke yin wannan abu ko ta san tushensa ko ta san wanda suke badda kudinsu suke inganta abin ko kuma a'a an kama masu ma aiwata abin amma ba a hukunta kowa ana bari kowa yana abin da ya ga dama kan ka ce ko ba an neme shi an rasa ko kuma a'a ba kai karshe a shari'ansa ba ko a yanke masa hukunci ko kuma a'a an yi sako-sako da abin ko kuma a'a an san su amma ana kallon su to ya kamata gwamnati ta yi da gaske an ce akan tauna tsakuwa ne don aya ya ji tsoro ko so saboda haka ya kamata gwamnati ta tattauna wannan tsakuwa a yaƙi abin da gaske wanda yake da laifi wanda aka kama shi da laifi wanda aka san yana da laifi to lalle ko a hukunta shi a gurfanar da shi wannan zai sa wanda suke yi su razana ko su daina amma a halin da ake ciki kaman kowa yana abin da yake ga dama eh abin da ya ga dama ne kuma sai a bar su ko a bar shi a tulba ana cewa wannan yaƙi ko wannan faɗa da yake na ƴan shari Kano ne rancin mutane ne waɗanda suna cikin ƙasa ba wai yaƙi na ƙasa da ƙasa ba abin na buƙatar sa hannun kowa da kowa ne daga kan mutanen gari masu sarautar gargajiya jami'an tsaro kowa ma sannan ne za a iya nasara kwarai da gaske
masu sauraro ku biyu makon gobe in Allah ya kai mu don ƙarin bayani kan wannan abin juyayen a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamailika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai ba ku himmatu don ku jara
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email sakon da farko a yau mun samu ne daga Hajiya Gambo maman Gusau Zaria tare da Honorable Bilkisu Ahmed Jos inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa
hakika akwai bukatar kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya ya dauki matakin yadda yakin da ke faruwa tsakanin Ukraine da Russia. Sai kuma sako na gaba da muka samu ma na hadin gwiwa ne daga Yusuf Sani da Baffa Haruna Bajoga tare da Maniru Muhammad Mamisko. Sai kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Bukatar naira miliyan 30 a hannun gwamnatin jihar Zamfara da wani babban dan bindiga yayi ko kuma ya kashe mutane 300 a madadin hakan abin furgici ne. Dan haka ya kamata jami'an tsaro su gaggauta kamo shi tunda haƙƙin tsaron rayukan al'umma ya rataya ne a kansu. Sannan shi kuma dan bindigar meye ne talakawa suka yi mishi da har zai kashe su. Sako mana ƙarshe kuma mun samu ne daga wato Alhaji Umar Fareba tare da Adam Gashuwa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Jerin har-haren da mayakan kungiyar ISWAP suka kai a wasu kananan hukumomin jihar Borno a Najeriya wanda ya salwantar rayukan jami'an tsaro da fararen hula abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya ma baki daya. Amin summa amin. Kuma da Allah mun kuma gode da sakonnin naku shiga ba da ai kuma da sakonni.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari fadakarwa kan watan Ramadana albarkacin watan.
Na farko dai sunana Rabi'atu Abdullahi Muhammad, sannan kuma mutane sukan ce ko yara sukan kira ni da Mama Rabi. To falalar Ramadan wato ba za ta iya kirguwa ba gaba ɗaya kowa sai dai ya yi kokari ya faɗi iya abin da Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya sani. Allah madaukakin sarki ya yi magana cewa yana daga cikin wannan falalar Ramadan wato sauke mana Al-Qur'anin da muke bi, littafin da ya zama shine jagoranmu, inda Allah madaukakin sarki ya ce shahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wannan shi Ramadan yana da falala mai ƙarfi sosai sosai a wajenmu. Sa'annan kuma shi karan kanshi Ramadan din shine wata kulli ɗaya tal a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda aka kira sunan shi daga cikin wasannin musulunci guda 12. To shine kawai zaki ga an kira Ramadan, ba kira Zulqa'da ba, ba kira Rabiul Awwal ba, ba kira Muharram ba, amma an kira Ramadan saboda girman shi da kuma ƙarfin abin da yake tafe da shi. Duk wanda ya tsaya yayi wannan azumi kamar yanda Allah ya ce, to daga ƙarshe zai sami taqwa, ita ce jin tsoron Allah, saboda Allah ya ce inda aka yi magana a cikin Al-Qur'ani mai girma cewa in mutum yayi azumin to daga baya la'allakum tattaqun, zai samu tsoron Allah a ciki. Saboda haka zaki ga a cikin lokacin falalatar Ramadan ana samun tsoron Allah sosai, wanda ba sa ma damuwa da ibada suna yi tun ran farko na Ramadan. Zaki tarar mutane masallatai suna cikatun daga asubar har izuwa mangariba, kuma har izuwa ƙarshen Ramadan, wannan falalaci a cikin watan Ramadan. Kuma a cikin watan Ramadan ana samun abubuwa na bu'i da karuwa, zaki ga cewa kowa ya kame, amma zuwa wani lokaci mutum ba zai zama ne cewa bai iya yin buɗe baki ba. Daga cikin falalar Ramadan zaki tarar cewa kowa yana kokarin yin sadaka, yana kokarin yin kyauta, ana kokarin taimakekeniyar juna. Wannan falalaci ta Ramadan ba kankanuwa ba. Sa'annan kuma daga ƙarshen Ramadan akwai abu da za a cire na fidda kai, saboda a bayar inda ya zama na cewa sunna ce mai ƙarfi. Wannan ma falalaci a cikin Ramadan wanda babu a cikin wani wata a cikinta a takaice kenan. Allah ya tabbatar da alkhairi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Mr. Nelson, ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri. Ma'assalam.